Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfaɗo da harkokin noma da kiwo a ƙasar, inda wasu al'umma ke ci gaba da koka kan tsadar kayan abinci, a cikin shirin na wannan makon ya duba wani taro da aka gudanar na daraktocin noma na ƙananan hukumomin Najeriya 774, inda suka tattauna yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawara ga gwamnatin tarayyar ƙasar. Baban gida Jibrin Gareka.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na yau ya duba wani gagarumin taro ne da aka gudanar na daraktocin ƙananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya, taron da kuma ya duba batun harkar noma da yadda za a bunƙasa harkar noma tun daga ƙananan hukumomi. To, ko menene maƙasudin wannan taro da aka gudanar wanda ya kunshi ƙananan hukumomi 774? Tabbai kenan da rewa shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na ƙananan hukumomin Najeriya, Alhaji Idris Muhammad Abubakar Bisanti.
Alhamdulillah. Maƙasudin wannan taro shi ne daraktocin local government ana sa waya maku da kai akan harkar noma, wanda dama an saba kuma a tattauna a san inda ya kamata local government ta yi ma mutanen ta, a kuma sanar da mafaɗin gwamnatin tarayya abinda ya kamata a yi ta hannun local government. Kamar yadda kake yanzu, in ka duba harkar noma bata samu inda gwamnati take so ba, domin tubalin da aka ajiye dama kaman murhu ne, kafafun murhu a guda uku ne. Shi haka harkar noma ta, a yayin da duk mutane aka karye kafa ta ba za ta tsaya ba. A da inda muka sani, in za a raba taki, taki amsara ba za ta sai taki ta ba state, state ta ba local government. Domin local government din nan su suka san real farmers din su, su suka san noma. Yanzu sai kuma yanzu abin ya zama hanji, sai aka bada abu daga federal sama sai 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 zai zo da shi local government. Ba za a kula abin ya taje hannun ta hanyar local government ba. To, local government din nan ita ta san mutanen ta, ita ta san wanda za ta ba. To, amma yanzu inda aka yi shi sai ga duk kudaden da ake kashe a noma yana zuwa ga banza. Shine muka zo mu zo mu fa gwamnati shawara, koma gidan manager in muna so alharin da ke cikin noma ya shafi makasudin amma mu.
Professor Hassan Alhaji Muhammad, shehu malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha na Tafa Baliwa da ke Bauchi, na daya daga cikin manyan malaman da suka gabatar da kasida kan muhimmancin aikin noma da kuma da za a bunƙasa shi, kuma ya mun ƙarin haske game da matsalolin da ke fuskantar ɓangaren noma da kuma hanyoyin da za a bi domin magance lamarin.
Kasida ya kusa da yaya za mu inganta natural resources na ƙasa tare da abubuwa da yake faruwa a cikin yanayi na environmental aspect, kuma mu kawo shawarar da yawa cewa gaskiya inda muna so mu samu bunƙasa na abinci a ƙasa Najeriya, ya kamata mu inganta tsarin na nomanmu, most especially kaman conservation agriculture da noma na organic farming. Mu yi amfani da climate smart agriculture, inayi na at least wanda zai inganta inayi na environment shi ne smart agriculture, smart agriculture or smart climate smart agriculture.
A matsayinka na masani, wani hali za a ce harkar noma na ciki a Najeriya, tunda musamman arewacin Najeriya koyaushe ana ta batun cewa ana samun koma baya ko kuma hasaran kayayyakin da manoma ke noma.
Yeah, actually gaskiya muna samun koma baya. One of it shine one major challenge da muke da shi yanzu shine climate change. Yawanci manoma in ka ga mu cewa akwai climate change, zai ne climate change, mu yi magana da su cewa abinda za su lura yaushe ake fara samun ruwa da kamar shekara 30-40, kuma yaushe ake samun ruwa yanzu za a san cewa akwai babbanci. To, wannan babbanci shine changes in the climate, tunda ba mu samun ruwa da wuri yanzu, kuma ruwa da muke samu ba baya kai kaman da ake samu kaman shekara 30 shekara 40 da ya wuce ya kamata mu inganta ko kuma mu kawo shawarwari wanda za a samu kaman short duration variety kuma ayi climate smart agriculture wanda zai yi solving this problem na climate change. So kuma gaskiya in ka duba misali kaman yawanci kasan mu an fara noma shi since za a ce kaman shekara 40 shekara 30 shekara 50 ko 60 daga baya. To abinda kake yi yau gobe jiya kana yi frequently kuma baka inganta shi ba zaka gan cewa da wuya 10 ba za ka samu abinda kake samu da ba. So in that case akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation. To wannan soil degradation shine ba mu so because in mu fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba. So shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health because kaman da ake fada cewa in ka koshi then kudi da zaka je ka ba doctor na cewa kana da recreation last year yau ko kuma gobe ba zai yiwu ba. So a healthy nation is a wealthy nation.
Hajiya Hafsat Gwamma Muhammad na ta daga cikin daraktocin da suka halarci wannan taro kuma ta gabatar da kanta da kuma yadda ta ga wannan taro.
Ni sunana Hafsat Gwamma Muhammad
daga karamar hukumar Ilimi.
To daga karamar hukumar Faikoro. Alhamdulillah gaskiya wannan taro ne wanda mu dai muka bashi suna taro na tunasarwa akan abin da ya shafi jagoranci na ayyukan noma a kananan hukumomi. Don karamar hukuma ita ce wuri wadda tafi kusa da manomi inda zai samu dukkan abin da zai samu akan noma a sauki. To wannan taruwa ya ba mu daman sauraron malumma manya-manya daga jami'o'i da aka ɗauko su. A gaskiya malumman nan sun mana adalci kwarai akan jaddada mana abin da ya kamata mu yi musamman a wannan lokaci da muke kwaɗayin ƙananan hukumomi su samu ƴancin kansu. Don idan aka samu ƴancin kai duk wani tsari da aka fito da shi da zai taimaki manomi da ke ƙasa muna ganin cewa za mu samu tallafi daga ƙaramin hukuma tunda za a shirya mana don manoman ƙananan hukumomi su ne manoma zahiri waɗanda suke buƙatar tallafawa da hanyoyi na bunƙasa sana'o'inmu na noma. Don noma ya wuce inda aka san shi. Noma ba noma bane a ci kurun a tashi, noma ne na kasuwanci. To sai mun shiga harkan nan sannan za mu je. To kasancewar mu a nan akwai ƙungiyoyi na manoma da su ma sun saurari wannan lecture da aka yi. To zai ba mu dama mu koma mu sake damara akan yaya ne noma a ƙananan hukumominmu da ba su da kusa da manyan gwamnati za su samu gajiya inda ƙasa ke so ta yi akan noma. A kasance an wadatu da abinci ga kariya kuma ga na kasuwanci. To a gaskiya mun ji daɗin wannan shiri da aka yi mana.
To ba su haro a daɗe shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya saboda ƙurar lokaci amma a mako na gaba za ku ji mu da ƙarshen wannan tattaunawa na mahalarta wannan taro na daraktocin aikin gona na ƙananan hukumomi 774 a Najeriya a madadin jagoran shirin Hafiz Baballe na ku Babangida Ibrahim ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilin Malaga Babangida Ibrahim sai kuma Fiona wa Mai nan dudu da kuma makata da mana sauti da bada umarni ni ne Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma mun da ba shi ne ta da mu kan da ne na arzikin mu shi ne uwa uwa.